vois, baby, yo, je vois tout monde.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 5 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanin labarai.
To Ibrahim, yau Juma'a sojojin Isra'ila sun ce sun kaddamar da ayyukan yaki da ta'addanci da suka hada da hare-haren sama a birnin Jenin dake yammacin gabar tekun Fasha. Prime Minister kasar Hungary Viktor Orban ya kai ziyara Moscow inda zai gana da shugaban kasar Russia Vladimir Putin a wata ziyarar ba sabon ba. Sannan shugaban Amurka Joe Biden ya ce ya zubar da muhawarar da suka yi da abokin karawarsa Donald Trump a makon da ya gabata. Sai dai kuma zai ci gaba da neman tazarci a wa'adin mulki na biyu.
To kanin labaran kenan, a babin rahotanni za a ji cewa gobe Asabar gwamnatocin mulkin sojin kasashen Niger da Burkina Faso da Mali za su yi taron su na farko a ƙarƙashin kungiyar su ta AES tun bayan ficewar su daga kungiyar ECOWAS.
Mu samu incin mu daga horon shawar da tajima tana mun mulkin mallaka, mu samu dama ta zuwa mu sha'anin kasuwanci da kasar da muke so kuma yanda muke so, kuma in mun samu kudaden mu wani dola wani euro ba sai mun biyo ta horon shi ba.
Sannan za kuma aji cewa a wani abu mai kama da sako ga masu neman rage ikon sarkin musulmi, jama'a sun yi da fifiye da yadda aka saba gani don tarbar mai alfarma sarkin musulmi ne yanzu Alhaji Sa'ad Abubakar bayan dawowarsa daga Abuja. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin da dan gari wanda Madina Dauda ta shirya, wanda kuma zai sake kai ku masarautar Oke ta karamar hukumar Karu ta yankin birnin tarayyar Najeriya Abuja. Za kuma aji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Yau Juma'a, rundunar sojin Isra'ila ta ce tana gudanar da ayyukan yaki da ta'addanci da suka hada da hare-haren sama a birnin Jenin dake yammacin gabar tekun Fasha. Hukumomin Falastini sun ce an kashe mutane 5 a hare-haren. Hukumomin sojin Isra'ila sun ce jami'anta sun yi wa wani gini da mayakan suke uya a ciki kawunya. Sannan sauran sojojin kuma suna ta musayar wuta yayin da wani harin sama ya ritsa da wasu mayakan a yankin. Ma'aikatar lafiyar Falastini ta ce an kashe mutane 5, to sai dai kuma bata yi bayanin sunayen mutanen ba. Babu wani karin bayani da ya sake fitowa daga bangarorin a bayan nan. Prime Minister kasar Hungary Viktor Orban ya isa birnin Moscow inda zai gana da shugaban kasar Russia Vladimir Putin a wata ziyarar ba sabon ba da wani shugaban kasar Turai ya kai a Russia tun bayan da ta fara mamayarta a Ukraine sama da shekaru 2 da suka gabata. Ziyarar na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da Orban ya kai wata ziyarar makamanciyan wannan zuwa Ukraine, inda ya gana da shugaban kasar Volodymyr Zelensky, sannan ya yi wa Ukraine tayin duba yiwuwar amincewa da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tsakaninta da Russia ba tare da ɓata lokaci ba. Orban, wanda yake yi wa kallon babban abokin hulɗar Putin a tarayyar Turai, ya yi ta hanawa da jinkirtawa ko kuma shashantar da duk wani yunkurin tarayyar Turai na tallafawa Ukraine da kuma kakkaɓawa Russia takunkumai a sanadiyar yakinta da Ukraine. Babban jami'in watsa labaran Orban ya fadawa kamfanin dillancin labaran Hungary MTI cewa ziyarar da Orban ya kai Russia wani yunkuri ne na sasanta tsakani. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce ya zubar da muhawarar da suka yi da abokin karawarsa Donald Trump a makon da ya gabata, sai dai kuma ya ce zai ci gaba da neman tazarci a wa'adin mulki na biyu. Bukukuwan 4 ga watan Yuni a shekarar kakar zaɓe akasari lokaci ne na gangamin kishin ƙasa, inda magoya baya suke karkaɗa tutar ƙasa. Sai dai a bana babu ɗaya daga cikin manyan 'yan takarar da ya fita yaƙin neman zaɓe bayan muhawar da suka yi makon jiya, inda shugaba Joe Biden ya yi ƙoƙarin kauda shakkun magoya baya a kan wato bayan shi bayan rashin ƙoƙarinsa a muhawarar. Sannan babban abokin karawar shi Donald Trump kuma bai yi wani yunkurin kauda hankalin mutane don ƙalubalantar abokin karawar tashi ba. A wata hira da tashar rediyon Wisconsin Walk ta yi da shi a kan bukukuwan 4 ga watan Yuni, Biden ya ce bai taɓuka wani abin a zo a gani ba a wurin muhawarar da aka yi a ranar Alhamis ɗin da ta gabata.
I had a bad night. And the fact of the matter is that,
ya ce ban yi rawar gani ba, na tafka kuskure, sai dai kuma abin da mahaifina ya koya min shi ne idan mutum ya faɗi to ya yi ƙoƙari ya tashi ya ci gaba. Gangamin yaƙin neman zaɓen Biden na ƙoƙarin ganin cewa manyan gwamnonin jam'iyyar da suka haɗa da gwamnan New York Kathy Hochul sun sake amincewa da ɗan takararsu.
To, an jima kaɗan, Aisha za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar, inda gwamnatocin mulkin sojin Nijar, Burkina Faso da Mali ke shirin taronsu na farko a ƙarƙashin ƙungiyarsu ta AES tun bayan ficewarsu daga ƙungiyar ECOWAS. Salabarma Gareka.
Salarwar fadar shugaban majalisar CNSP na cewa Captain Ibrahim Traore na Burkina Faso da Kanal Asimi Goita na Mali za su sauka birnin Yamai da al'asariyar wannan Juma'a a albarkacin taron koli na farko na shugabannin kasashen AES da zai gudana a gobe Asabar. Tare da mai masaukin baki Janar Abdurrahman Chani na Niger, waɗannan shugabannin gwamnatocin mulkin soja za su tantauna akan matsalolin da ke addabar kasashen uku. Wata mai da'awar kishin Niger, Madam Zainabu Bage, ta yi na'am da wannan yunkuri.
Sai wanga taro mai muhimmanci ne sosai, tun da taro ne na farko da shugabanninmu uku za su gamuwa su tattauna bisa kan matsalolin da kasashenmu suke fuskanta zancen tsaro ta tattalin arzikin kasashenmu.
A watan Fabrairun da ya gabata ne ministoci daga kasashen Mali, Niger da Burkina Faso a ƙarshen taron da suka gudanar a Wagadugu suka shawarci shugabannin kasashen su yi nasu taron don jaddada abubuwan da suka tsayar. Mafarin wannan haduwa ta Yamai da za ta kasance lokaci na saka hannu kan takardun tabbatuwar haɗin kai ta yadda za su kasance masu manufofi guda. Abinda Muhammadu Chiroma Aisami Jigo a ƙungiyar Rotab ya kira ci gaba a ƙoƙarin 'yantar da yankin Sahel.
Kamar in aka ce kasashen waje harkokin diplomasiya ko ƙasa da wata ƙungiya ta, wannan ƙasashe uku za su rinka magana ne da baki guda. Kamar a samu a cimma wannan buri, dole sai su shugabannin sun gamu sun sa hannu bisa kan wani littafi wanda zai ba da damar cewa nan gaba aka hita waje da baki guda ne wannan kasashe za su magana.
Batun kudaden bai daya na kasashen Sahel na daga cikin abubuwan da waɗannan shugabanni za su tsaye da magana a kansu. Kasancewar sa ɗaya daga cikin igiyoyin da ake zargin Faransa na ci gaba da amfani da su don jan zaranta a wajen kasashen da ta yi wa mulkin mallaka.
Zance na kuɗaɗe da mutane suna jiran wannan shugabanni namu za su hiddo wannan takardar za ta karye lagon wannan kuɗaɗe na Faranshi ko kuma aikin bai ƙida ba. Mu samu 'yancinmu daga Faranshi wadda ta jima tana mu mulkin mallaka, mu samu dama ta zuwa mu yi sha'anin kasuwanci da ƙasar da muke so kuma yadda muke so, kuma in mun samu kuɗaɗenmu wani dola wani euro ba sai mun biyo ta Faranshi ba.
Niger, Mali da Burkina Faso sun fada ƙarƙashin mulkin soja sakamakon lalacewar al'amuran tsaro, inda ƙungiyoyin ta'addanci ke yada ayyukan da ake zargin kasashen yammaci da hannu wajen kitsawa. Kasashen uku sun fice daga Sedeo a watan Janairun 2024 saboda zargin shugabanninta da kaucewa manufofin kungiyar. Sannan sun kafa rundunar haɗin gwiwar IOS a watan Maris ɗin da ya gabata da sun martin karar ƙalubalen tsaron da ke haddasa mutuwar sojoji da fararen kula a kowace daga cikinsu. Sule Mumuni Barma, Mayar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Tare da Suleiman, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Aisha da cigaban labaran duniya.
Yau Juma'a, ‘yan kasar Iran sun kada kuri'a a zagayen zaɓe na biyu tsakanin tsohon mai sulhu akan shirin nukiliya da kuma ɗan majalisa mai rajin sauyi, inda ‘yan takarar suka yi ƙoƙarin samun goyon bayan masu zaɓe da ke cike da shakku, bayan da ƙasar ta sha fama da matsalolin tattalin arziki sama da shekaru da kuma zanga-zangar da daular musuluncin ta fuskanta. Fafatawa tsakanin Sa'id Jalili mai tsatsauran ra'ayi da Mas'ud Pezeshkian, wani likita mai tiyatar zuciya kuma da ɗan majalisar dokoki ta biyu, ne sakamakon ƙarancin mutane da suka fito kaɗa ƙuri'a, lamarin da ya ɗora ayar tambaya akan zaben na Iran a yau Juma'a. A halin da ake ciki kuma, tashin hankali na ci gaba da ta'azzara a yankin gabas ta tsakiya sakamakon yakin Isra'ila da Hamas a zirin Gaza. A watan Afrilu, Iran ta kaddamar da hari akan Isra'ila kai tsaye a sanadiyar yakin Gaza, yayin da kungiyoyin mayakan da Tehran ke basu makamai a yankin kamar Hezbollah na kasar Lebanon da ‘yan Houthi a kasar Yemen suke fafatawa a yakin, sannan sun zafafa kai hare-hare. Iran ta ci gaba da bunkasa sinadarin uranium mai karfin sarrafa makaman nuclear, sannan ta tanadi isasshen sinadarin da zai wadace ta ta ci gaba da shirinta na samar da makaman nuclear har idan ta yi ra'ayin hakan. Sannan yayin da ikon ɗaukan muhimman matakai da suka shafi ƙasar ya ci gaba da rataya a wuyar shugaban addinin ƙasar Ayatollah Ali Khamenei, duk ɗan takarar da ya yi nasarar lashe zaben shugaban ƙasar yana da damar sauya tsarin ƙasar ya zuwa ko dai adawa ko kuma haɗaka da ƙasashen yamma.
Ta gaida Aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahoto wanda zai kai mu Sokoton Najeriya, inda jama'a suka yi da fafin da ba a saba gani ba don tarbar mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Sa'ad Abubakar daga Abuja. A wani al'amari da ake ganin tamkar sako ne ga masu yunkurin rage ikon sarkin musulman. Daga Sokoto ga Muhammad Nasir da rahoton.
An jima ana korafi akan rashin baiwa sarakuna dama a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya, duk da muhimmancin da suke da shi a cikin al'umma.
An san darajar mutanen nan, an san darajar sarakuna, an san irin dimbin irin gudunmuwar da suka basuwa ga ci gaban ƙasa, ga zaman lahiyar ƙasa, ga kuma al'amurra na talakawa. To idan tsarin mulki zai iya ba da dama ga sarakuna su samu shi, ba su dama shi ci ga office ɗinsu, ga abin da za su iya yi cikin tsarin mulki, to wallahi za ka ga ƙasar nan insha Allah duk waɗannan matsaloli da ke faruwa na sha'ani nin zaman lahiya, na sha'anin tsaro, na sha'anin ci gaba da tabarbarewar ainihin tarbiyya ga matasa, to za ka ga cewa insha Allah an yi maganin ta.
Masanin tarihi kenan a Najeriya, Bello Idris, a wata zantawa da ni da shi a lokacin baya, sai dai duk da sanin muhimmancin sarakuna bai hana gwamnatoci suna taba masarautu ba, kamar yadda gwamnatin Sokoto take gyara ga dokar da za ta shafi naɗin sarautu. Abinda tuni ya jawo cece kuce, duk da yake gwamnatin ta ce tsarin dama haka yake a baya, kamar yadda babban lauyan gwamnati Barista Nasir Muhammad Benji ke cewa.
To sashe na biyu na biyar karamin sashe na biyu na tsarin mulkin ƙasa ya ce executive power ta jaha wake ya gudanar da ita, aka ce gwamna shi da kanshi ko a mataimakin shi ko kamishinoni ko kuma ma'aikatan shi, amma bata ce wasu ko kamar sarakunan gargajiya ba. To shi sa muka cewa a'a, ba su wannan damar a yi shi ne ba bisa ka'ida ba, sai sa kamata a canza shi, amma canjin ba zai taba abin da aka saba shi ba.
Ita kanta masarautar sarkin musulmi ta bakin wakilinta a wurin taron sauraron ra'ayoyin jama'a akan sabuwar dokar, sa'in dole Usmaniya Muhammad Jabi Kirgori ta ce shirye take ta yi aiki da sabon tsarin domin dama ta saba da shi.
So now what the Lord said, we are going to revert to that practice which we had 8 years, so we know that practice and we are ready to operate. It's just like asking the Nigerians to sing the former national anthem. We are ready to sing it.
To say dai har yanzu jama'a ba su karbi wannan tayi na gwamnati ba akan gyaran dokar da mai suna ganin taba martaba gidan dan podio ne.
Ya za a yanzu hakimin da a cikin jihar Sokoto ya hidu, za a ce gwamnati shi ne hakimi, uban kasar da Sokoto ya kusan 80 da wani abu yanzu hakimi guda ya mutu sai su hakimai dubu su mutu sannan gwamnati ya dace gaba ɗaya
duk da mun gode ma gwamnatin jihar Sokoto da sashen zartawa da wannan majalisa don gabatar da wannan kuduri domin tattaunawa mu gaskiya ban mu goyi bayan duk abin da zai kawo karnaki ko kuma rashin walwala ga aikin majalisar da alfasar ta musulmi ba a takaice dai gaskiya wannan kudurin doka ba ma goyon bayan shi
wannan ba ya rasa nasaba da gagarumar Taraba da aka yi wasattun musulmi lokacin da ya dawo Sokoto daga Abuja. Jama'a ne suke cincirin do a hanyar shiga fara sarkin musulmi suna yi masa maraba. Kamar yadda hotunan suka bazu a kafafen sada zumunta a na yanar gizo. Tuna dai da majalisar dokoki ta jihar Sokoto ta yi nisa da aiki akan gyaran dokar kuma ko wani lokaci tana iya yin matsaya a kanta. Makonnin da suka gabata dai mayan masarautu a Najeriya sun tsinci kansu cikin wani yanayi na halin tsaka mai wuya inda wasu na matakin shari'a wasu kuma suna jiran su ga yadda Allah zai yi da su. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Ka gaida Muhammad yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Da dan gari shiri ne da sashin Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulɗa da su.
Jama'a assalamu alaikum. Madina Dauda ce ke wa mai sauraro maraba da zuwa shirin da dan gari. Wannan shiri yayi tattaki zuwa masarautar Uke da ke karamar hukumar Karu ta jihar Nasarawa. A wannan masarauta ana da sarki mai daraja na biyu mai martaba zai gabatar da kansa.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Ahmadu Abdullahi Hassan Koba, sarki na masarautar Yakanajin Uke, Karo local government dake jihar Nasarawa, yankin Rayawa na Karshi Development Area wanda take da headquarters a garin Uke, masarauta ɗaya tilo na al'umman Fulani dake jihar Nasarawa.
Na'am. Shine masarauta ɗaya na Fulani.
Masarauta ɗaya tilo ta al'umman Fulani da take amsa sunanta da aqidata ta kalman fulfulde.
Na'am, me ma'ananta?
Ma'anan Yakanaji wato wasu nau'i ne na wato wani speci wato kuma ce nau'i ne na shanakai wanda zalla zaki gansu duk a cikin makiya su ne kadai zuran da suke da shanakai farare zalla. To kuma idan yake ga farin abu aikin san kyakkyawan farin aniya ne.
To sarki ba zan yi rashin kunya ba idan na yi tambayan ko kai sarauta taka hawa ta nawa ce.
Alhamdulillahi ina fahimci kina bukatun kaman daraja. To masarautar tamu ta samu asali ne ta karɓo tuta ne na Shehu Mujaddidi Usman bin Fojo ta karkashin masarautar Zazzau kuma daga kama daga lokacin wato hijira ta 1808 wato 1808 lokacin da aka kafa daular mu kenan kuma lokacin da muke karɓar tutar mu a masarautar Zazzau ka je mu karɓo tutar ake da daumu da kitan Zaria mu dawo mai mulki anan kuma wannan gari da ake kira Uke abinda nake so masu saurare su fahimta ko kuma su gane anan shine gari ne ta bambanta daga duka sauran daula da masarautar Fulani ke kafawa. Me nake nufi? Akwai wasu daulalluka zaki ga al'umman Fulani sun tafi wajen yada addini su yaƙi mutanen wurin su kafa daula su bada tuta. To mu namu ba haka bane. Mu namu mun karɓo tuta daga Zazzau ne kuma wannan wuri da ake kira Uke gari ne wanda ita al'umman Fulani su suka kafa garin da kansu ba sun samu wasu al'umma suka yaƙi suka kafa wurin ba. A'a, mu muka share wuri muka kafa gari muka kafa daula da kuma sarautar ta take kafa sarautar ta. To ya bambanta da duk sauran masarautu da kuma sauran garuwa da suke karkashin jihar Nasarawa ko kuma ce tun ana plateau. To yadda muka samu kanmu kenan kuma daga wannan lokacin da aka kafa wannan gari zuwa iya yanzu ta sarakuna kusan 21. Ni ne wanda zan ayyana kaina matsayin na 21 din.
21.
Eh, mahaifina shi ne na 20 kafin yi wa fati ne kuma Allah ya sa na gaje shi. Amma kuma darajar masarautar da yake lokacin ta zo na mulkin mallaka na Turawa. Turawa mulkin mallaka to yadda suke asasa sarautu. To idan suka san cewa akwai inda akwai kaifi ko kuma zurfin zafafa aqida na addini da manufofi na Sheikh Usman bin Fodio to ka akan tawaye ta maida ta baya. To abinda ita masarautar uku ta samu kanta kenan da ya haifar da maimakon yau a ce muna matsayin daraja ta ɗaya kamar da sauran duka al'umma
suke
to sai masarautar uku ba ta samu wannan dama ba sai illa yanzu a wannan ƙarni na siyasa yanzu lokacin wannan lokaci ba ta samu fitowa duniya su ƙara fahimta ta ko kuma su gane wata masarauta ce wannan ba sai lokacin da Allah ya kawo Murtanku Almakura distinguished senator tsohon gona da yazo ya ga ya dace tarihi ne bai kamata a binne ta ba kuma boye ta ba kuma katse ta ba ya kamata a bayyana ta duniya ta sani kamar da duka sauran masarautu suke shi ne lokacin Allah da iko shi ya daukaka wannan masarauta daga matsayin hakin ta mai da ta sarki mai cin gashin kanta wanda ya aje ta a mataki ta uku to gab da zai hand over ranar 24 ga watan Mayu na hijira 2019 zai hand over ma zababben sabon gona injiniya Abdullahi Sule kwana hudu da ya hand over ya sake daukaka wannan masarauta ke ta mai daraja ta biyu to alhamdulillahi so far dai tafiyar da muka yi kenan kuma muna nan muna ana fafatawa kuma muna ci gaba da yada manufofi wanda muka gada wajen iyaye da kakanni sana'a kaman kalma nan da Usman Fodio ya bari mana ne ya ce zai bar mana kalma uku nan ko shi ne shine kaman wasulci a yi noma a yi kiwo a yi karatu to idan kika duba ita karin kanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ubangiji duniya domin sa kika lura shi ma kanshi abinda ubangiji ya tura malaika Jibril kenan ya gaya mai ya umarce shi da ya kira idan ya karatu to in ko bai halitta za a bashi wannan umarni to mu a suwa muke da wanda mu ba za mu yi koyi da alayin ba
to insha Allah za a ma zama masu daraja na ɗayan Allah ya yarda
Allahumma amin
to mai mataba ka bani tarihin garin Uke wato na shekara 2014 zuwa yanzu
insha Allah
to ka san kamana muna yi hada akan ce inda ni na fito ɗan asalin ƙasar Larabawa ne daga Yemen suka taho sannan suka yada zango to su asalin mutanen Uke daga ina suka zo
asalin mutanen Uke sun fito daga Gesole yankin
na jihar Kano
karkashin karamar hukumar Gwarzo ta yanzu musulmi kenan din al'umman zuriyar Niniyawa ne kuma idan aka duba za a ga mu abin da kama daga rogo karaye gwarzo gizo dumu kenan duk da tarihin yake kenan inda muka fito kenan karkashin jagorancin Muhammadu Tuni shine flag bearer da ya karbo tuta yayyo nan kudu har aka kafa daula har aka hayafa har aka same mu to inda musulmi ta fito kenan
eh to akwai yare a Uke
eh akwai kabilu da suka zo suka same mu bayan kafa daular mu
eh abin da yasa ka jina ce yare shine ai tun farkon wannan hira ka ce ku Fulani ne asalin ku to amma akwai kabilu daban-daban
akwai su
a wurin
har kare-kare akwai su akwai kare-kare akwai margi akwai mbula akwai tula akwai idoma akwai igala akwai ibo akwai yarbawa akwai agatu akwai igala akwai tivi akwai jukun akwai gwarawa akwai gadawa akwai gondare sa'annan akwai kanuri akwai kuma shiwa arab duka suna wannan karkashin daular masarautu
duk an hada su
duk suna nan yanzu aka kuma muna zo da lafiya kalau kuma kowannen su mun ba su wakilci domin mu ba mu mulki na mulkin mallaka ko kuma mulki na hana mutane yancin su da walwalar su
na kama karya
ba mu yin wannan don shehu mujaddidi sarki Muhammadu Tuni the founder na wannan masarautar mu ka'idodi da ya shimfiɗa da yanayin jadawalin da ya aje ko kuma ya shimfiɗa magabata yadda za a tafiyar da mulkin wannan yanki ba mu gaji wannan ba kuma ba a koya mana haka ba shi yasa har yanzu a duhul jihar Nasarawa babu gari da yake da tare kabilu daban-daban irin garin Uke. Kuma har iya yanzu muna godiya kuma za mu yi alfahari da zaman lafiya da fahimta da mantakewa da muke yi tare da juna. Don haka yasa tun kafin Allah ya kawo ya gabaci lokaci na wanda na gaji kujera a gare su, su ma sun yi naɗe-naɗe irin nasu, sun kawo wakilci wanda ni kuma na zo na ɗora a kansu. Da haka yasa mu a masarautarmu za ki ga a rawunan sarki akwai kabilu daban-daban. Domin me muna da wannan aƙida da duk wanda zai zo ya kawo ci gaba, ya ƙara kawo ƴan'uwantaka da kaɗaita zamantakewar tare, a bunƙasa ƙasa, a samu tsaro da walwala da samun dogaro da kai, mun kawo kabilu bin har Yarbawa suna da sarauta a masarautarmu, kuma manya-manyan sarauta mun ba su. Domin kullum aƙida na nakan faɗa wa mutane cewa duk wanda zai zo ya ɗora daidai da bulo ƙwaya ɗaya a garin Uke ko ƙasar Uke domin a samu wanzan zaman lafiya da cigaba, a shirye muke mu karɓe shi kuma za mu ‘yanta shi mai zama da.
Mun koro hira da mai martaba sarkin Uke Alhaji Ahmed Abdullahi Hassan, amma lokaci ya yi mana halinsa. Saboda haka za mu dakata a nan, sai makon gobe za mu ci gaba. Yanzu a madadin baƙon namu da ɗaukacin ma’aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da jagorar shirin Maryam Dauda, ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.
Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka.
Ba gaishe ki da tawagarki. Yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da masu wato sauraron mu kan turo ta email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo, gwakarofin madaki a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. Ya ce, salam BOA Hausa, muna tare da Allah wadai da nuna halin kowan kula da kuma shugabatanin bike yi akan matsin rayuwa da al'ummar kasar ke ciki. Kuma a gaskiya al'umma suna cikin matsatsar rayuwa wanda ya kai ga wasu ba sa iya cin abinci sau uku a rana saboda tsadar kayan masarufi, da wannan muke kira ga gwamnati da ta yi kokarin lalubo wata hanya inda al'umma za su samu sa'idar rayuwa. Sako na gaba ya fito ne daga Babangida Abubakar Fajewa, karamar hukumar Takai. Ya ce, assalamu alaikum BOA Hausa, dan Allah ku bani dama na ƙara mika kira na ga gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabiru Yusuf, kuma dan majalisar mu na Kano ta Kudu Honorable Suleiman Abdurrahman Kawu Sumaila, da kuma na tarayya Barista Rabiu Yusuf Takai, da kuma dan majalisar jiha Dr. Musa Ali Kachako. Da siwa Allah su gyara mana titin mu da ya taso daga cikin garin Takai zuwa Fajewa, domin wallahi wannan titi yana sanadiyar rasa rayukan mutane da dama musamman lokacin damuna, kuma mata da kananan yara. Allah ya sa mu dace, amin. To jama'a, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman fa'a takaice.
To takaicen, yau Juma'a rundunar sojin Isra'ila ta ce tana gudanar da ayyukan yaki da ta'addanci da suka hada da hare-haren sama a birnin Jenin da ke yammacin gabar tekun Fasha. Hukumomin Falasɗini sun ce an kashe mutane biyar a hare-haren. Hukumomin sojin Isra'ila sun ce jami'anta sun yi wa wani gini inda mayakan suke uya a ciki ƙawanya, sannan sauran sojojin kuma suna ta musayar wuta yayin da wani harin sama ya ritsa da wasu mayaka a yankin. Firaministan ƙasar Hungary Viktor Orban ya isa birnin Moscow, inda zai gana da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin a wata ziyarar ba sabon ba da wani shugaban ƙasar Turai ya kai a Rasha tun bayan da ta fara mamayar ta a Ukraine sama da shekaru biyu da suka gabata. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce ya zubar da muhawara da suka yi a abokin karawarsa a Donald Trump a makon da ya gabata, sai dai kuma zai ci gaba da neman tazarci a wa'adin mulki na biyu. Bukukuwan 4 ga watan Yuni a shekarar kakar zaɓe a kasari lokaci ne na gangamin yakin kishin ƙasa, inda magoya baya suke karkaɗa tutar ƙasa. Sai dai kuma a bana babu ɗaya daga cikin manyan 'yan takara da ya fita yakin neman zaɓe bayan muhawarar da suka yi makon jiya, inda shugaba Joe Biden ya yi ƙoƙarin kauda shakkun magoya bayan shi bayan rashin ƙoƙarinsa a muhawarar, sannan babban abokin karawar shi Donald Trump kuma bai yi wani yunkurin kauda hankalin mutane don ƙalubalantar abokin karawar tashi ba.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da kaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wato inda kuma dai za ku bayyana ra'ayoyinku kamar yadda aka saba maudu'in da mutum zai zaba shine wato wanda yazo mai a ransa. Yanzu a madadin Aisha Mu'azzu wadda ta tani gabatar da shirin da producer mu Julie Desecration da kuma engineer mu ta yanzu Sayyida Hamdun